kwinji su lallaha arba'in darajansa ta banguzu. Suna arba'in suna nara biyu, suna hamsin kuma suna nara biyar, suna sittin kuma suna nara shida.
Allah kai mana arziki sabida wala garin cin gaba fadali.